أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما يدم كبيان يدم أجبات ما لم يسك بياني أوجن تفسير آية حكم تفسير سورة yadda suke kokarin ba ma aya ta alqur'ani haƙin ta wajen tafsiri da kuma ba ta abin da ya dace to zan mu dauki wasu ayoyi daidai gurgurdan abin da Allah ya kadarta cikin suratul hajj innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin nasi sawa'an al aqi fihi wal bad wa man yurid fihi bil hadin min nuzikahu min azabin alim wa izbu ana li ibrahima makan al bait daga wannan ayoyin zuwa abin da ya sauka mu gani dan mu dauka ma darasi daya ne ko darasi biye ne mu ga yadda magabata suke abin nan to kamar yadda al'ada su ta gudana al'ada su ta malamai ta gabata akwai abubuwa wanda kahin a fara tafsirin a sura in ya kasance sura kaza ce za a yi to akwai abubuwa wanda ya kamata a tattauna akan su wanda sun shahi sura su ba cikin tafsiri suke ba yake cewa muqaddimat bayna dai sura muqaddimomi ne wanda za a yi kahin a shiga surar ba cikin tafsirin suke ba amma zassu haskaka maka akan sanin sha'anin surar duk wani abin da irin da ya kasance yana ta'allaka da surar nan zai zama na maka bayani akan shi ya zama kana da haske akan ita wannan sura kahin a shiga da yau aka ce za a yi bayani akan kaza to har kun abin da za a yi ka san menene kaza kin nan za a yi magana wasu ayoyi cikin suratul hajj ko kuma suratul hajj dukkan ta tafsirin ta to kahin a shiga ka san abubuwan da suke kewaye da suratul hajj kin nan abinda malamai al'ada su ta gudana shine su ambaci ismus sura wa wajhu tasmiyatiha biha sunan sura kuma da me yasa aka bata wannan sunan da kuma abinda yasa aka kebance ta da wannan sunan sai kuma halayen nuzulinta sai kuma abinda yazo cikin faralarta da ma wasu abubuwan da zan mu gani na farko ismu sura ita suratul hajj sunanta da kuma dalilin da yasa aka bata wannan sunan da kuma dalilin da yasa aka kebance ta da wannan sunan in ce inna asma'ul qur'anil karim tawqifiyya min annabi musani cewa sunayen surori suratul baqara ali imran nisa'i kaza sunayen wannan tawqifiyya ne an ce tawqifiyya wanda ba wanda yake da ikon sa baki annabi alayhi salatu wasalam shi yake sa kamar yadda za a ce masalan azkar na sallah tawqifiyya ne azkar na safe da yamma tawqifiyya ne ma'ana yadda aka kawo su haka zaka fade su baka kari baka rage shine an ce kaza tawqifi ne ba ijtihadi aka shar'anta shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta shi to sunan wannan sura na qur'ani gaba ɗaya sunan surori tawqifi ne annabi alaihi salatu wasalam ya sa musu suna ko kuma abinda sahabbai suka hardato daga gare shi su kuma jumhurin malamai suka hardato da gare su kamar da al-Imam Suyuti yayi nuni cikin al-Itqan fi ulumul Qur'an da at-tahrir wa at-tanwir tafsirin Tahir ibn Ashur da dirasatun fi ulumul Qur'an na Fahdur Rumi da asma'u suwarul Qur'an wa fada'iluha na Munira Muhammad Nasiru Dausari ya tabbata daga cikin sunayen wasu surori daga cikin su an samu hadisi ma da asar kararsun ambaci sunayen wasu surorin wanda yake nuna haka nan in kamar da al-Itqan Suyuti diya zanus dan saboda haka ne zahirin magana cewa ta'addudu asma'i ba'd suwar waqi wasu surorin asame su suna da sunaye ba ɗaya ba biyu ba yana yiwuwa sai dai ana yin hukunci da tawqifin sunan wannan sunan da ta shahara da shi kuma aka san surar da shi daga annabi alayhi salatu wassalam daga abinda sahabbai suka hardato daga annabi alayhi salatu wassalam wama ada zalika fa tasmiya ijtihadiyya abinda ba wannan ba sunaye ne wanda suke na ijtihadi lumi hafiha ba'd awsafi sura wanda aka fahimto wasu daga cikin surori alamu na sura sufofi na sura kamar yanzu bil munasaba farkon wannan bara'a ai mun ga sunanta bara'a to kun ji aina ce muku ana ce mata al-fadiha wani sahabi ne ya faɗa wannan kuma ijtihadi ne kenan dole ne ka rarcewa sunan tabara'a wanda shine tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam dan gashi shine ma a mushafi in kuma al-fadiha wannan kuma suna ne na ijtihadin sahabi da yaga ce aran tana tona asirin yahuda wannan munafukai sai ya bata su ai kirata da cewa ku kuna kiranta da cewa bara'a mu muna ganin sunanta al-fadiha ba yana nufin goge wancan sunan ba yana nufin tana da wancan sunan kuma wannan ma nata ne kamar yadda ya kawo munira ta kawo a cikin asma'i suwarul qur'an wa fada'ilu وبهذا الاعتبار يكون لبعض السور عدة أسماء توانا هنية سي كسن وسسوروري سنة سونة إذا داما da wanda ya tabbata daga annabi da wani kuma wanda sahabi ya ambata mata shi ko wani daga cikin malamai sannan kuma suna ya kasance tauqifi ne ga wannan sura shine suratul hajj sunan da yazo daga annabi alayhi salatu wassalam ta shahara sunan ta ambata ta wannan suna daga annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sahabbai kuma da wannan suna aka rubuta ta cikin masahif da littattafan tafsiri da hadisai duka haka ake rubuta ta wanda ke nuni akan cewa hadisin da yazo daga Uqbah ibn Amir yace nace ya ma'aikin Allah fuddila suratul hajj bi anna fiha sajdatayn yace ya ma'aikin Allah ina ga suratul hajj an fifita ta tsakanin surori kasancewa cikin ta sujada haddi addakwai kala na'am yace eh wa mallami sujud huma fala yaqra'uhuma duk wanda ba zai sujada su ba kada ya karanta su wa lam yu'lam li hadhihi sura ismun akhar ghayra hadhal ism at-tawqifi falaysa laha ismun ghayruhu wannan sura ba a san ba cewa tana da wani suna daban banda wannan suratul hajj kin ba irin na sauran surori bane kamar bara'a da muka gani ita wannan shi kadai take rabata da wani suna kamar yadda yake at-Tahir ibn Ashur yayi bayani cikin at-Tahrir wa at-Tanwir da asma'i suwar na babban malama wannan Munira walizalika lam tu'adda fi idadi suwar zawatil ismain fa aksar ba sa ta ba cikin sunayen da surorin da suke da suna ba dai ba bi ba sai kuma wajhu tasmiyati hali hadhal ism me yasa aka sa mata wannan suna dan Allah madaukin sarki ya ambaci mana a cikin ta yaya ya umarci annabi Ibrahim da cewa ya kira mutane zuwa ga haji ga dakin Allah mai alhurma mazkar mashar al-nas yawma izmina nuski da ambatan abinda Allah madaukin sarki inda Allah yake cewa menene Allah yake cewa annabi Ibrahim wa azim fil nas bil haji atuka rijalan ala kulli damirin yatuna min kulli fajjin amik li yashhadu manafi'a lahum yadhkuru smallahi fi ayyam zuwa karshe yace wa zakara mashuri ayun ha yawma izmin nuski ya ambaci abinda aka shar'anta a cikin ta na ibada aikin haji da na amfani a cikin aikin haji da kuma wa taqri'al lazina da kuma kwankwasa kunnan wanda suke hana mummunai zuwa ga dakin Allah innal lazina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram allazi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akil fihi wal bad wa in kana nuzuluha qabla an yufarada al-hajj 'ala al-muslimin bil ittifaq didda hasabakata ita ta sabko kahin a farranta haji wannan da ittifakin malamai an sabko ta ne kahin a farranta haji an farranta haji ne a cikin suratul baqara da surata ali imran wa li ilani faridati al-hajj fiha 'ala an-nas kuma dan saboda cikin ta an yi ilani da sanarwa da shela akan aikin haji sai cikin ta farilla ne akan halshen annabi Ibrahim cewa wa azim fil nas bil haji bayan Allah madaukin sa annabi Ibrahim ya gina tsohon daki wanda yake shine Ka'aba sai yayi kira da sautin shi madaukaki wanda duk duniya ta shaida da dukkan wani wanda yake dugon mani a cikin wannan alamu zar ya ce na'am wanda Allah ya kadarta ma ya hau bisa dutsen Safa yace ya ayuha nas inna allaha kataba alaykum alhajj fahajju Allah ya wajabta muku haji da Allah ya umarce shi yayi shela kuma muryar sai ta kai ga kowa wanda Allah kadarta cewa sai aikin haji yace na'am wanda kuma Allah bai kadarta ba shiru yayi bai ce ba komai Allah sa muna cikin wanda suka amsa wa ajabun nida mutanen suka amsa kira da cewa labbaik allahumma labbaik a wancan lokacin duk wanda Allah ya kadarta ma cewa ya labbaik allahumma labbaik da annabi Ibrahim yayi wannan kira yace waqtu sat suratul hajj kenan anan cikin da aka kira ta suratul hajj ba wai dan tayi bayanin cewa farranta haji ba tun kahin a farranta haji aka sabko ta ita dai abin da ke cikin ta bayanin cewa annabi Ibrahim da ya gina Ka'aba yayi shela game da aikin haji kuma a cikin ta Allah yayi bayanin cewa duk wanda suke hana masu zuwa dakin Allah kaza kaza sai Allah ya zanu hukuncin su to wannan shi yasa aka kira ta da suratul hajj ba wai dan ita ta kawo bayanin ita ta zo ne ma kahin a san ma me ye hajjin a shar'antuwa ta shari'a ta annabi alayhi salatu wassalam dan wadda sura da ta bayyana abin nan haji ita ce baqara da ali imran waqta sa'id kuma mun duniya ce sai ba an je madina an zamna shari'a ta tabbata aka abin nan kinta kuma surar ta she abin nan ke bantu da wasu abubuwa daban wanda suke nata ne kadai take da wasu sauran saurorin basida na farko annaha hiya suratul wahid allati tasal bi ansumiyat bi rukun min arkanil hajj cewa ita daya ce islam kai ita daya ce surar da aka dauki sunan rukunin musulunci aka bata rukunan musulunci nawa ne guda biyar ne guda biyar shahadatu Allah ilaha illallah kaga banmu da sura cewa suratul shahadatayn babu iqamu salat babu suratul salah babu suratul siyam babu suratul kaza sai dai ita aka kawo ita suratul hajj kenan wannan ita dai take da wannan khususiyya na gaba khutasabi annaha min ajabi ajibu suwarul qur'an kuma ta ke banci da kasancewar ita ce ta hada abun mamaki abun al'ajabi na cikin surorin qur'ani da ita dai take da daga ciki shine fiha makkiya a cikin ta akwai ayoyi na makkiya akwai madaniya akwai hadariya na zaman gida akwai safariya wanda aka sabko abu laguru akwai harbiya wanda aka sabko a cikin yaki akwai salmiya wanda aka sabko ana cikin zaman lahiya akwai leliya wanda aka ayoyin da aka sabko cikin dare akwai kuma nahariya ayoyin da aka sabko cikin rana akwai nasikh akwai mansukh duka wannan abubuwan ita ta hada su a cikin ta akwai wannan abubuwan wanda wata sura babu wanda take da wannan faralolin a ciki kamar yadda Hibatullah ibn Salama ya faɗa cikin Yannasabama ibn al-Jawzi cikin Zadul Masir kamar yadda Shaukani shi ma faɗa a cikin Fatahul Qadir da Al-Jami' li Ahkamil Qur'an na al-Imam al-Qurtubi na gaba abinda take banta da shi take banta da kasancewar ita ce awwalu aya nazalat fil qital farkon ayar da aka sabko akan sha'ani jihadi a cikin ta take uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wannan kuma ba da izini ne ga cewa mummune su mai da martani akan wanda suke zalunta su ta huskar yaƙarsu taccen da ana cewa su yi hakuri amma suratul hajj ita aka haza dan ba na ba da izinin jihadi na gaba uktu sabi anna salisatu surin ja'a fiha zikrul ilhad cewa ita ce sura ta biyu ta uku kai wanda an ambaci kalmar al ilhad a cikin ta al ilhad wanda Allah ya faɗa kamar yadda yake a cikin suratul a'raf wazarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayuzuna ma kanu ya'malun haka nan a cikin suratul fussilat innal ladzina yulhiduna fi atina la yakhafuna alaina kaga sune wanda aka ambaci kalmar ilhad ita ce ta uku a cikin su sai a hawalu nuzul suratul hajj halayen da aka bi da matakan da aka bi wajen sabko da suratul hajj a hawalu nuzul yudlaqu ala umur halayen sabkata ana idlaqin shi akan lamurra da dama wanda za a takaita akan wannan muqaddima akan tafri'iyya akan guri da kuma zamanin sabkata guri da zamanin sabkata suratul hajj tana daga cikin surar da aka yi sabani akan shin hal ita makkiya ce ko madaniya a wajen wasu malaman tafsir kamar yadda yi bayani a cikin burhan fi al-burhan fi ulumul qur'an a wajen wasu daga cikin malaman tafsiri cewa makkiya ce banda aya guda biyu ko kuma wasu ayoyi daga ciki kamar yadda al-hidaya ila bulugun nihaya na makki ibn abi talib al-maliki yayi da bayani da tafsir al-baghawi da zadul masir da mafatihul ghaib da al-jami' li ahkamil qur'an da ruhul ma'ani na al-imam al-alusi daga ciki akwai wanda suka ambata minhum man lam yadhkur ghayra annaha makkiya ciki akwai wanda suka tai akan cewa kawai surar nan makkiya ce kadai babu zancen madaniya a cikin ta daga cikin su akwai tafsirin ibn kasir da ruhul ma'ani na al-imam al-alusi al-imam al-alusi katan tafsiri ne wanda ya tattaro komi karanta tafsirai kamar da na ga muku shi yake sa ka san menene ma qur'ani ruhul ma'ani tafsiri ne mujallad 30 na al-imam al-alusi Allah mashi rahama komi bai bari ba wa inda ba'dhum annaha madaniya illa ayatu minha a wajen wasu sun tai akan cewa madaniya ce sai wasu ayoyi kadan daga cikin ta fa bayna makkah wal madina wanda an sabko su tsakanin makkah da madina wannan kuma yana cikin at-tasir li ulumut tanzil na ibnu juzayr kalbi da tafsirin abi suud da tafsirul munina al-imam az-zuhaili sai wasu ayoyi da aka togace al-dahir ibnu ashur yake cewa wannan babban malami ne na tunis aka yi bijima da rasuwa ba amma tafsirin shi babu kamar shi at-tahrir wa at-tanwir na al-imam dahir ibnu ashur yake cewa malamai sun yi sabani cikin wannan sura shin makkiya ce ko madaniya ce yace au kasirun minha makkiyun wa kasirun minha madaniyun wasu sun tahi diyawa kan cewa makkiya ce wasu diyawa malamai sun tahi akan cewa madaniya ce wannan yana tafsirin su mujallal na 17 safa ta 180 wa inda jumhurul ulama a wajen jumhurul malamai cewa wannan sura cakudadda ce akwai makkiya akwai madaniya yace wani talata fit ta'ayini kama qalar alusi duk da sun saba akan cewa waccan ce wace ayoyin ne aka sabko a makka wani ayoyin ne aka sabko madina amma dai tabbas akwai makkiya akwai madaniya kamar yadda mai ruhul ma'ani ya hada ibnu atiya yake cewa Allah mashi rahama ibnu atiya babban malami ne mai littafin tafsiri yake cewa haza wa huwa al-asahu wallahu a'lam, wannan shine mafi inganci, Allah ne mafi sani, dan saboda ayoyinta sun kumshi haka nake daga duba su zaka ga yanayin su ya dace haka, kuma yake al-muharrarul wajiz wanda yana cikin littattafan da Ibn Kasir da zai tafsiri ya dogara da su, su al-muharrarul wajiz, su tafsir ibn Abi Hatim, su tafsir ibn Huwaizman dar da sauran su duk sunan da al-Imam Ibn Kasir ya dogara da su wajen takaice tafsirin shi, kamar khulasa ce ta wancan manyan tafsiran Ibn Kasir, shi yasa tafsirin shi yake da matsayi da kima. Sabka uku nan mishi ta nazari daga harkon shi haka rikan shi, sabka kuma ta nura da fahimta da sai an dauki fawaid masu muhimmanci da inda ban fahimta ba sai an yi bincike da tafsiri ne wanda gaskiya duk wanda karanta shi Allah ya kanshi da gafara ya hado abubuwa da dan talkhisi ne na manyan tafsir din can da kawo shi yasa zaka ga bai wutsallake safa daya ko biyu ko uku baka ga ba ya ambaci tafsirin Ibn Jarir Tabari da tafsir Ibn Abi Hatim. Wasdudu hadha alqawl bi anna mawdu'at as-sura yati an kafa dalili da wannan akan cewa saboda mawdu'an surah ya galibu ala ba'dha suwar makkiyya, yana yin rinjaye akan bangaren su cewa surori ne makkiyya, kamar tabbatar da tauhidi da muna na shirka, at-tabshi wal inzar wa at-takhawuf min iqab Allah ta'ala, da tsoratarwa gami da ukubar Allah. Duka wannan daga kaga sura ta kumshi wannan abubuwan, to ka tabbatar da ayoyin nan a garin Makka aka sauko su. Wama kana fil qurunil gabira, da abin da ya wuce kaga ana ta bada labarin al'ummomin da aka halaka. Wa in yukazibuka faqad kazzabat qablahum qawmu nuh, har zuwa karshe kaga wannan bada labari ne ga abubuwan da suka wuce. To wannan duk sura da ta kumshi wannan alama ce ta cewa makkiya ce, da isbatul ba'as tabbatar da tashin kiyama, da ma makamantan wannan duka abubuwa ne wanda suke daga kaga sura ta kumshe su, to kasancewa suran nan makkiya ce. Kamar yadda cikin mawdu'anta ta tattaro akwai abubuwan da sun shahi sha'anin Madina, kal izni bil qital, ba da izini da yaki, tabbas ne hasan a Madina aka bada shi ba a Makka ba, a Makka da dai ba a bada labarin cewa ba an bada izini da yaki, lokacin kowa suna boye ma sallah ma yi a gida a boye ake zuwa Ka'aba ma an hana za a ce an bada izinin yaki, to a cikin Makka ba a bada izinin yaki ba. Kenan wannan ayar da take cewa uzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu inna Allaha ala nasrihim qadir, wannan tabbas madaniya ce dan bada izinin yaki a Madina aka yi shi. Wal wa'd min Allah bi nasr allazina, kamar yadda ibada alqawli cewa zai taimake su, wannan kuma duka yana cikin manyan tafsirai sun tabbatar da wannan magana. Tafsirun Qurtubi, Burhan fi ulum alquran, ruhul maani, fatahul qadir na Shawkani, at-tafsir al-munayyir na al-tafsir na al-imam az-Zuhaili, wa laqad ajada ibnu Ashur wa afada, ibnu Ashur ya kyautata kuma ya bada fa'ida, Allah ji ganshi, kamar yadda na gaya muku tafsiri ne wanda ya kai a cikin baban shi. Har su zakar fi haza wa fa'at, a cikin tafsirin shi da kenan malamin zamani ne kuma kwararre cikin ilman muka da dama na duniyar da na lahira, zaka samu fawa'ir na duniya ma a cikin tafsirin shi. Aw anna awwalu, zaka samu abinda in ba a tafsirin nashi ba inda zaka same shi. Aw anna awwalu hadhihi suwar yushbihu an yakuna nuzulaha bi Makka, me yasa ran saboda a muqaddimar shi yayi bayani manhajin da ya kamata ma malamin suke tahiya, duk wanda yazo tafsirin alqur'ani sai ya daugara kawai ya tsaya akan abin da ya gabata na salaf tafsir Ibn Jarir Tabari, an naqalu alal al-istisaru alal mu'alal ma'sur, a takaita kawai akan abin da aka ciro da magabata kadai, babu wani jadid bin mu dauko qur'anin a cikin tafsir kimin mu alakanta shi da sabbin ilimin muka da muke tare da su cikin wannan zamanin, shi ya zaburar da shi akan yayi wannan tafsirin kuma ba a samu kamar shi ba a wannan janibin. Me yasa ya ce dan saboda in muka takaice muka ce kawai tahiya zammira kumi da akala, sai kawai abinda muka gano a cikin tafsirin wancan na magabata shi zan mu takaita akan shi ba wai yana aibata su ba, to sai mu dauka cewa kenan kamar tafsir qur'anin an sabko shi ne ga yan wa'ancan. Duk wani mufassir in yazo wajibi shi ne ya dauki tafsirin qur'ani ya alakanta shi da zamanin shi da yake tahiya, a wannan za a fahimci qur'anin, a san menene qur'anin. Amma ba kullun kai ta dauka wanda tura suna ganin cewa an ci gaba ku har yanzu kuna ta zancan kaza, an ci gaba ku kun takaita, to masu tafsirai irin nasu at-tahrir wa at-tanwir su suke nuna cewa qur'anin salihul li kulli zamanin wa makan, qur'ani mai tahiya ne da kowane zamani da kowane ilimin komai a ciki, kamar yadda a cikin muqaddimar wannan mun gani muqaddimar Darimi mun gani a hadisin da yake cewa fihi ilmul awwalin wal akhirin, cikin shi akwai ilimin mutanen harko da na ƙarshe. Wannan magana haka ce, dai in ilimin bai kai wa muke zamanar da jahilci wannan ba mun sani ba. amma komi akwai a ciki. Yace jarin ala fawatihi suratul makkiyya ya tabbatar da wannan yake cewa anna awwalu hadhihi sura yushbihu an yakunu nuzuluhu bi makka. Muji abinda ibnu dahir ibnu ashur yake cewa farkon wannan sura yana nuna mana cewa da bada fa'ida cewa farkonta an fara sulhuta ne a makka dan ta buda da cewa ya ayyuhan nasu, wanda kuma sunna ta gudana akan cewa surorin makka suke fada da buda da ya ayyuhan nasu, kamar yadda yana daga cikin usulubi da nuzum na ayoyinta suna dacewa a ce usulubi ne na ayoyi na makka, ya saboda sanin ha qur'ani da kwankwada fahimtar shi da gane asalin kin shi kalmar da za a fada Allah ya yi amfani da ƴan makka yake ni sun santa, kalmar da Allah zai fada da ƴan madina yake sun santa, ko da ba aya aka kawo gaba ɗaya ba ana ciro magana sun san usulubin da Allah yake ma ƴan makka da usulubin da Allah yake ma ƴan madina da wannan suke ganewa. Yace wa in kana la ya ta'ayyanu min ta'ayya takunu makki an takunu makkiya, duk da ba za a ce wajibi bane tilas ne dan ta fara da ya ayyuhan nasu mu ce makkiya ce, dan yana yuwa ta kasance ana fitabi ga mushrikai a madina a farkon ta farkon zaman annabi alayhi salatu wassalam a makka, kamar yadda yake cewa innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram yunasibu an nuzuluhu bil madina, wannan ya dace mu gane cewa ta madina ce. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram, abinda aka yi a lokacin annabi yana madina ne, haisu saddal mushrikuna annabi wal mu'minina anil buqa'i ma'ahum fi makka, yace ta inda suka hana annabi alayhi salatu wassalam su mushrikai su hana annabi da musahaban shi zamana a makka, haka nan cewa uzinil ladzina yuqataluna har zuwa karshe, wannan kyarare na nuni akan cewa ta sabko ne akan cewa ayi hijira, akan cewa ayi hijira kenan, ka ga nuna cewa a makka aka sabko wannan aya sun makila sanna sun makala sanai cewa ana walizalika fa ana ahasibu hazihi sura nazila ba'dha akhar muddatu maqamin nabi bi makka, yace akan wannan nike da tabbas kin cewa wannan sura wani bangaren ta an sauko shi annabi yana makka, kamar yadda budin ta ya nuna mana haka ta buda da ya ayyuhan nasu, kuma haka mafi galibi ya nuna surorin makkiya yanda kaji ya ayyuhan nasu makkiya ce, to haka ne yace sauranta kuma yana nunin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina aka sauko wannan sura, amma warada fi ahwali nuzuliha, kamar yadda malamai in kaga abinda ya shahi in ka shiga malaman tafsiri malaman hadisi zaka gani abubuwan su abun ban mamaki, in ka shiga malaman tafsiri to su ma yadda suka san qur'ani suke shige da huce a cikin shi da gane qur'anin menene ne, to zaka yi mamaki akan abinda Allah ya basu na baiwa. Wa mimma warada fi ahwali nuzuliha, na daga cikin abinda ya sauko cikin halayen sabkatta, At-Tirmidhi ya rawaito da sanadin shi daga Ibn Abbas yake cewa lamma ukhrija an-nabiy min makkah sallallahu alaihi wasallam, yayin da aka hudda annabi daga makkah afraju nabiyahum li ahlikahum, Abubakar sai yace sun hudda annabin su daga makkah ina rantsuwa da Allah sai Allah ya sabko da su sai Allah ya hallaka su sai Allah ya sabko da cewa uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, Allah ya bada izinin wanda ake yakasa akan cewa an zalimce su murama kuma kan cewa Allah mai iko ne akan taimaka musu. Aya Abubakar sai yake cewa na san cewa tabbas yaki zai kasance, Tirmidhi hudu hadisin, Ibn Ashur yake cewa kazalika hakanan fadar Allah yake cewa allazina hajaru fi sabilillahi summa qutilu amatu la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana, yace to wannan a cikin shi akwai ambaton hijira da kuma man yuqtalu min almuhajirin, da wanda za a kashe cikin muhajirai, wannan kuma yana bada izini akan cewa nuni akan cewa bada izini ga jihadi yana nan kusa. Hakan aya sai abin da ya gangaro a cikin faralar surar suratul hajji, abin da ya tattaro ta na sai kasancewar ta ciki ɗaya ce daga cikin surorin qur'ani, to hakanan sauran surori na alqur'ani duk abin da aka ce na faralar qur'ani kaza to ta shiga ciki, na daga abin da yazo cikin faralar ta ake bance ita kadai, abin da yazo daga hadisin Uqbah ibn Amir yace ya ma'aikin Allah afudilat suratul hajji ala sa'irul qur'ani bi sajdatain, kaga fudilat shin an fifita suratul hajji da sujada biyu a cikin ta, kala sai yake cewa na'am ai haka ne, yace duk wanda bai karanta ta ba duk wanda bai karanta ta ba wanda bai yi sujada ba zai yi sujada ba kada ya karanta ta, wannan hadisi Ahmad ya rawaito shi, hadisi ne wanda cikin shi akwai Ibn Lahi'a, ina da manganin malamai da dama wanda al-Imam yana cewa isnaduhu laysa bil qawi, malamai sun yi sabani ya kawo dogon takhririn shi wanda bamu da lokacin shi, wasu dulla kenan wannan kaga faralar ta ce akan cewa tana da wannan sujada guda biyu a cikin ta, wa qadus dulla bi hadha al-hadisi da ina da ina ka wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun. Kenan ka gani tana da sujada bi wanda ita dai take da wannan a cikin Qur'ani. To kuma inda zai inda magana zata abin nan wasu ai bus yarraba da kan cewa sujada ta biyu sujada ta biyu wasu bus yarraba akan cewa gurin sujada ne. Kenan kaga su wannan hadisin ba zai shahe su ba kuma ba zai su ma yarraba da ya inganta dan saboda su bus ta ba akan cewa nan kin gurin sujada ne sujada ta biyu. Wa qadustu dulla bi hadzal hadisi wa ma fi ma'anahu ala fadliha. Da wannan hadisin da wasu hadisan da ke ma'anashi an yi dalili da shi akan bayanin faralar ita wannan aya. Wannan abu na farko shine muqaddima ta wannan sura mai albarka. Sai abin da yi saura. Fi nasul siyaqu ayatil haji fi suratil haji. Ayoyi wanda suka shahi na aikin haji a cikin suratil haji. Cikin suratul hajj ke ai ba duka ba aka yi ta zubo zancen haji wasu abubuwan wani zance ne daban ayoyin da suka yi bayani akan su bayanin sha'anin da ya shafi sha'anin haji ayoyi ne daga 25 zuwa 37 to shine muka dauka mu ga wani abu daga cikin su ko dukan su in lokaci ya ba mu mu ga yadda Qur'ani yake kumshe da dumbin albarka da kalmomi masu kima masu daraja gaugauce tafsirin ta Allah madaukin sarki yake cewa innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidi allazi wal masjidi al haram allazi ja'alnahu lin nasi sawa'an al aki fihi wal bad yace innal ladzina kafaru wadanda suka kahurta wa yasudduna an sabilillahi kuma suna kangewa game ga tafarkin Allah nan gurin malamai suka ce wa yasudduna wawu nikin wannan ba a sa ta cikin fassara innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillahi kahurai tabbas suna kangewa suna hanawa gami da tafarkin Allah wal masjidil haram da masallaci mai alhurma suna hanawa a je gare shi allazi ja'alnahu linnas wanda muka sanya ma mutane shi wanda sawa'an duk daye ne al'akin fihi wal bad mai zaman gari da wanda yake dan kauye sai wayayi duka daye ne wani bai wani cancanta shi ba shi yasa wasu suka ce wasu malamai karkashin ayan nan kamar da ibnu kasir ya kawo cewa sun tahi akan cewa ba a mallakar gida a Makka ko Madina a masallaci mai alhurma lokacin haji yazo wajibinka ne ka bude gidanka kowa ya shiga gida ne na duniya gida ne na kowa yace wa man yurid fihi ba an zuba da mutanen mu da suka zama marasa gaskiya in aka haka nan wanda ya samu hanyar zalunci sai dai in kwashe kayan gidan naka zaka yi da iyalanka wannan kuku ko bara mishi gidan ya rika shigowa yana abin da ya ga dama yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin duk wanda yannihi cikin shi cikin wannan dakin da baudewa ta hanyar zalunci to ne zika humin azabin alim zaman dan dana mishi azaba mai radadi sai kuma Allah yake cewa izbagu anali ibrahim makanal bait ka tuna ya ma'aikin Allah lokacin da muka zamanar da annabi ibrahim makanal bait guri na dakin ka'aba lokacin da babu ka'aba gurin makanal bait ba wai albait kin ba lokacin da babu gurin kissar ibnu kasir ya kawo ta doguwa mai inganci a cikin tafsirin shi da annabi ibrahim ya kawo yazo da matar shi ya zamanar da ita babu ruwa babu kaza gurin wannan yace Allah tushigribe shi an kada kai shirka da ni wa dahir baiti ka tsarkake daki na li ta'ifina da masu dawa fi wal qa'imina da masu tsayuwa wa ruka isujud da masu ruku'i da sujada masu tsayuwa sallah yace wa azimfin nas bil haji kai shi kuma mutane shela kai shela cikin mutane da aikin haji ya tuka rijala zasu zo maka a tahiyya qaha wa ala kulli damir kuma zasu zo maka akan dukkan wata takuwa mai dan fararen ciki sufanta ta da cewa mai dan fararen ciki nuni ne akan cewa ta sha doguwar tahiyya tana kwashe da yunwa yace ya tuna ya cina min kulli fajjin amiq zasu zo ta kowace hanya wadda take mai kunci kuma haka ne wasu daga nesa daga raƙumma a wancan lokacin da ke da raƙumma ne ake yin aikin haji daga guri mai nisa haka Allah yace mishi mutane zasu ta gurare masu da yan tahiyya kafa da yan tahiyya sama haka zasu taho yace li yashhadu manafi alahum dan su shaida su halarci abun amfani gare su wa yazkuru sumallahi sa ambaci sunan ayil Allah fi ayyamin ma'lumat akwani kai wanda suke sanannu yace alama razaqahum ga abinda Allah ya arzuta su min bahimatul an'am ga dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima shine al-ibl wal baqar wal wannan wal ganam wannan guda ukun kawo su ne ina raqumma shanu da tumakkai da awakkai yace fakulu minha ku ci daga cikin su wannan dabbobin ni'ima na ni'ima wa adimul ba'isal faqir ku ciyatar wanda yake talaka wanda bayyada wanda ya shiga cikin wahala bayyada yace summa liyaqadu tafasahum sannan su kare ayyukan hajjin su wal yufunu zurahum su cika alwashin shi da suka yi na zawwa dakin Allah wal yatawufu bil baitil atiq su yi dawafi ga dakin Allah wanda yake tsoho da daddan daki da saboda shine harkon dakin da Allah madaukin sarki aka aza aban kasa kamar yadda Allah ya nuni yace zalika sha'anin haka yake wa man yu'azim hurmatullahi duk wanda ya girmama alhurmar Allah fa huwa khairul lahu inda rabbi ya hiye mishi alkhairi wajen ubangijin shi wa uhillat lakum al-anam illa ma yutla alaykum yace an halitta muku dabbobin ni'ima sai abinda ake karantawa gare ku wanda ba anan ba yace fajtani buris wanda wannan Allah madaukin sarki yana amfani da abinda malamai suka sani cewa shine bada kanun labaru na qur'ani ko na ilimi kana cikin bayani akan zano wani abu kace sai kaza wanda nan gaba zan maka bayanin shi dan jan hankalin mai sauraro ya bi ka a tahi wanda ƴan bada labaru na duniya su ma daga nan suka dauki wannan usulubin na qur'ani ana bada labari suka kama BBC daga harko sun ce sun kawo kanun labaru a cikin labarin zan miji an ce da kaza da kaza da kaza zan muga kaza zan miji inda a ƙasa kaza an yi kaza sai ya rike labarin shi ka biyo shi a can gaba ka ji bayanin to a wajen Allah aka dauki wannan usulubin illa ma yutla alaikum sai abinda za a karanto muku kenan ka biyo ka ji ka ji abinda za a karanto kin yace fajtani buris min al awsan wa tanbu qawla zur ku nisanci datti daga gumaka kuma ku nisanci magana wadda take ta ƙarya har zuwa ƙarshen ayoyi dai na guda 37 wadda wannan ayoyi masu albarka sun shahi su ake ce ma ayatul hajj min suratul hajj ayoyi ne wanda sun shahi sha'anin suratul hajj wanda wannan tarjuma suce a takaice darasi na gaba insha Allah ta'ala zan mu ci gaba mu tashi akan abubuwan da suka shahi tafsirin su wannan ayoyi da gwalagwale na ilimi da malamai suka tabbatar akan wannan ayoyi masu albarka abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki yayi mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi